Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin da ya kasance shirinmu na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya za ku ji matsayin masu ruwa da tsaki game da kwamitin da gwamnatin jihar Plateau ta kafa kan batun kare haƙƙin bil'adama. A jamhuriyar Niger kuma wata kungiyar kare haƙƙin jama'a ta bude layin waya da nufin tattara koke-koken jama'a masu nasaba da tauye haƙƙin ɗan adam. Muna kuma da rahoton rasuwar Sultan na garin Maradi Alizaki. Kamar kowace rana Alhamis Abdulwahab Muhammad zai gabatar da labarin wasanni, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta faɗa jiya Laraba cewa akwai yiwuwar alaka tsakanin allurar rigakafin COVID-19 biyu kuma ciwon zuciya tsakanin yara maza da samari. Hukumar lafiya ta gwamnatin tarayyar Amurka ta ce sama da mutum 1,200 waɗanda suka karɓi ko dai allurar rigakafin Pfizer ko Moderna sun kamu da cutar ciwon zuciya ko kuma kumburin zuciya. An fi samun wannan yanayi kan maza fiye da mata, kuma an same shi da yawa bayan karɓar allurar rigakafin ta biyu fiye daga waɗanda suka karɓi ta farko. Hukumar CDC ta ce illolin waɗanda suka haɗa da gajiya da ciwon kirji sun kasance masu sauki, kuma galibin waɗanda suka kamu da cutar sun warke. Amurka da Jamus sun yi wani haɗin gwiwa don yaƙi da masu musanta kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma ƙin jininsu. Wani ƙoƙari da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai tabbatar da cewa al'ummomi na yanzu da waɗanda za su zo nan gaba sun ilmantu kan kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma ɗaukan darasi daga shi. Da yake jawabi a yau Alhamis ɗin nan a bakin tunawa da Yahudawan da aka kashe na Turai a Berlin, Blinken ya ce masu musanta kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa da kalaman nuna wariya ga Yahudawa suna tafiya kafaɗa da kafaɗa tare da kalaman nuna wariyar launin fata da sauran nau'ukan nuna wariya, kuma ya zama wani kirari ne da yake neman wargatsa demokuraɗiyyarmu. Blinken ya ce wannan dalilin ya sa dole mu nemo sabbin hanyoyin farfaɗo da tarihin kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa, ba wai kawai don sanin abin da ya faru a baya ba, amma don ya zamar mana fitila a yanzu da kuma tsara makomarmu. Blinken da shida sakataren harkokin wajen Jamus Heiko Maas sun rattaba hannu kan wasu takardu na haɗin gwiwa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ɗin nan wata kotu a ƙasar Indonesia ta ɗaura wani malamin addinin Islama mai suna Rizki Shihab na tsawon shekaru 4 saboda yaɗa labaran ƙarya a wani faifan bidiyo. Yana cewa shi lafiyarsa kalau duk da an gwada shi yana ɗauke da cutar COVID-19. Hukuncin yana zuwa ne bayan ɗaurin watanni 8 da aka yi wa Rizki a watan da ya gabata. Jagoran ƙungiyar da aka haramta ta Islamic Defenders Front saboda kare dokokin coronavirus kan wasu taruka da dama, shi hadda ɗaurin auren ƴarsa wanda dubban mutane suka halarta. Masu gabatar da ƙara sun yi kira da a yanke masa hukuncin shekaru 6 a shari'ar ta baya-bayan nan, bayan da aka tuhume shi akan bidiyon da aka wallafa ta kafar YouTube a tashar asibitin da ake masa jinyar coronavirus. A shari'ar da aka watsa ta yanar gizo, alkali Kwadwonto ya ce an kama Rizki da laifi na sanar da bayanan ƙarya da kuma haifar da rudani ga jama'a da gangan. Prime Minister India ya shirya gudanar da wani taro mai matukar muhimmanci tare da 'yan siyasa masu goyon bayan India daga yankin Kashmir da ake takaddama yau Alhamis a karan farko tun lokacin da New Delhi ta janye kware-kware 'yancin gashin kai na yankin, yayin da ta ɗaure da dama daga cikinsu a gidan yari. Masana sun ce taron na da nufin kawar da yawan suka a cikin gida da kuma kasashen waje, bayan da gwamnatin Prime Minister Narendra Modi a watan Agustan 2019 ta rage matsayin yankin, wanda ta raba shi zuwa yankuna biyu na tarayya, Ladakh da Jammu Kashmir, da cire kariya da aka gada kan filaye da ayyuka ga jama'ar yankin. Tun daga wancan lokaci hukumomin India suka kakaba wasu sauye-sauye na gudanar da mulki ta hanyar sabbin dokoki, galibi waɗanda opposition gwamnati ke tsara su, wanda ya haifar da fushi ga mazauna, yayin da wasu mutane suke kwatanta matakin zuwa farkon lokacin mulkin mallaka. Modi ya sha yin kiraye-kiraye na canje-canje da suka wuce wa'adinsu domin samar da ci gaban tattalin arziki da haɗa Kashmir da India.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta bude layin waya da nufin tattara koke-koken jama'a masu nasaba da tauye haƙƙin ɗan adam ko fallasa abubuwan da ke kama da yunkurin cin hanci da rashawa, yadda za a ɗauki matakin shari'a akan waɗanda aka same su da wannan laifi. Wakilin birnin Yame Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Reshen kungiyar Tournoi La Page a jamhuriyar Niger ne ta hanyar ofishinta mai kula da tattara bayanai da ake kira Maison des Citoyens ya bullo da wannan sabon tsari da ke hangen baiwa 'yan ƙasar damar gabatar da ƙorafe-ƙorafe a duk lokacin da suka gano aikata abubuwan asha, kamar yadda shugaban kungiyar Michael Zodi ya yi min ƙarin bayani.
Kun san cikin hali da muke, akwai halaye da wanda ba su da kyau kamar cin hanci da rashawa. Mutane suna kuka da wannan, shi yake hana kasa ya ci gaba. Kowane dan kasa da ya gani akwai wurin abubuwa yana iya kiran mu ya kusanta mu, ai nan an yi hakan ga, an yi hakan ga. Yankin dan Adam ma muna bisan shi. Mutane suna nan cikin karkara, ba su gane yankin dan Adam. In akwai matsala, in sun kira mu za mu dauka wannan kukansu sai mu tafi wajen institution da ake kira shi Commission National des Droits de l'Homme.
Ba idan layin wayar da aka yi tanadi domin masu fatan kira, cibiyar ta Maison des Citoyens ta keɓe wasu hanyoyi na daban don tattara hotuna da muryoyin masu son fallasa bayanai, in ji Habibu Hadi.
Lambobin wayar su ne ana so a kira 70 38 38 63, don da ke da kuka abinda ya shafi kan haƙƙin ɗan adam da zamantakewa da demokrasiya da cin hanci da rashawa, da a kawo kuka mu za mu ɗauki matakan da ya kamata. Akwai lamba ta WhatsApp, ko an ga abinda bai kamata ba a ɗauko hoto a turo mana mu gani don mu shaida, ko an ji wani abinda bai shi ba a turo mana don mu shaida. Tana yiwuwa video ce, tana yiwuwa audio ne, wani abu don dai mu da ke ɗan gwagwarmaya mu gani abin inda gaske ne in ya faru. Nimiran WhatsApp ɗin shi ne 9904353.
Kungiyar ta tanadi gogaggun masanan doka masu alhakin bin diddigin ƙararrakin jama'a don kai irin waɗannan maganganu a gaban kotu.
Akwai hukumomi kamar halsiya, kamar wane ne suke kokowa da kin hanci da rashawa. Kas in sun yi takardu ba wai za su kai kukoci ne ba, a'a sai a je wajen hadan shugaban kasa, shi ne zai zabe wanda zai kai gaban koci. Amma mu ne muka samu abu, ba mu shirin kowa koci za mu je ko ina za mu je, insha Allahu masu ilimin nan za su diba hanyoyi da za mu dauka, tun dai muna da lauyoyinmu da suke aiki.
Rashin gabatar da rahotannin binciken zargin almundahana ko cin hanci da makamantansu a gaban shari'a ko jan kafar da ake fuskanta wajen daukan matakan hukunta waɗanda aka kama da laifin aikata ba daidai ba saboda dalilan siyasa na daga cikin matsalolin da kungiyoyin fararen kula ke korafi a kansu a nan Niger, yayin da mahukuntan kasar ke ikirarin cewa suna da kyakkyawar niyyar yaƙi da miyagun ɗabi'un da ke yi wa tattalin arzikin ƙasa ta'annati. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To an jima kaɗan za mu sake komawa jamhuriyar Niger, amma kafin nan bari mu shiga makwabciya Najeriya, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa rahoto na musamman kan kwamitin da gwamnatin jihar Plateau ta kafa domin bincike rahotannin keta haƙƙin bil'adama. Zainab, gare ki.
Kwamitin sauraron ƙararraki kan cin zarafin take haƙƙin al'umma da ake zargin jami'an tsaro da yi da gwamnatin jihar Plateau ta kafa ya mika rahoton sa wa gwamnatin jihar. A watan Oktoban shekara ta 2020 ne gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya kaddamar da kwamitin da zai binciko ƙararrakin cin zarafin al'umma da ake zargin jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda, 'yan sandan farin kaya da sojoji da yi. Daukan matakin kafa kwamitin ya biyo bayan zanga-zangar da wasu matasa ne suka gudanar a wasu jihohin Najeriya, ciki har da jihar Plateau, inda suka buƙaci gwamnati ta rusa rundunar 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da manyan laifuka da kuma aka fi sani da SARS. Kwamitin wanda ya yi zama na watanni 5 ya fara sauraron koke-koke guda 63, wanda daga bisani ya kori ƙararraki guda 13 saboda dalilai daban-daban. Wasu daga cikin ƙararrakin kuwa an soke su ne saboda waɗanda suka shigar da ƙarar sun yi watsi da su. Da take mika rahoton, shugaban kwamitin mai shari'a Philomena Lott ta shaida wa gwamnan jihar Plateau Simon Lalong cewa aiwatar da shawarwarin da kwamitin binciken ya gano musamman biyandiya wa waɗanda aka ci zarafin su zai taimaka wajen kwantar musu da hankali. Mai shari'a Philomena Lord kenan ke cewa mun ba da shawarwari a biya kuɗaɗe daidai wa daida waɗanda suka gurfana a gaban kwamitin suka kuma ba da hujjoji. Mai shari'ar ta ce dukkan kuɗaɗen da za a biya sun kama naira miliyan 152 da 817 da 880 kacal. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya yi alkawarin aiwatar da shawarwarin da kwamitin ya bayar, ya kuma ce shawarwarin da gwamnatin tarayya ne ke da haƙƙin aiwatarwa. Gwamnatin jihar Plateau za ta bi matakan doka wajen isar mata. Ya ce ina ba da tabbaci wa kwamitin bincike da waɗanda suka gurfana a gaban shi cewa za mu aiwatar da shawarwarin da suka zama namu. Gwamna Lalon ya ce shi ya sa muke bukatar gwamnatin tarayya ta sake fasalin tsarin jami'an tsaronmu saboda kada mu ci gaba da daukan nauyi irin haka. Kungiyoyin lauyoyi a jihar Plateau sun taimaka wajen jagorantar gabatar da koke-koken waɗanda aka ci zarafin ba tare da sun biya ko sisi ba. Barista Yakubu Salebawa, shugaban kungiyar lauyoyi a Jos, yace sun yi aiki tukuru.
Sai muka tattaro lauyoyi, sai muka ce to abinda za a yi shine duk wanda yake da korafi wa'annan lauyoyi namu su taimaka su jagoranci gabatar da korafinsu ko korafinsu a gaban wannan kwamiti. To mun yi wannan aiki tukuru da wuta muka yi, muka tabbatar da mu wakilci jama'a waɗanda suke da korafi suka gabatar, kuma mutane sun yi na'am da shi domin dukkan aikin da muka yi ba mu karbi ko komo ba. Akwai lokutan da ma kuɗin mu muka mura na yin sayan takardu da sauransu. Abinda muke so shine mu tabbatar da cewa an ji su kuma an saurare su.
To amma kun gamsu da aikin wannan kwamitin?
A gaskiya mun gamsu da aikin kwamiti domin sun yi ainihin iyakacin kokarinsu. Amma wanda muke da dan tsoro a kai ko shakka ba mu san meye gwamnati za ta yi ba. An samu irin wannan kwamitoci iri-iri da aka yi ta nadawa, a kace sai ka ga kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, ma'ana sai ya zama to abin ba tasiri. Abin da muke roƙo ga gwamnati shine ta yi abin da ya dace.
Barista Yakubu Salebawa kenan shugaban kungiyar lauyoyin Jos. Daga jihar Nasarawa kuwa kungiyar na kasassun jihar ce ta bukaci gwamnati ta fadada ayyukan yi wa masu bukata ta musamman. Sakataren kungiyar na kasassun jihar Kumarai Tafi da Adam Jibrin ya ce duk da kokarin da gwamnati ke yi na bada ilimi wa nakasassu, rashin aikin yi na kawo tarnaƙi wa rayuwarsu.
Alal hakika matsalolin mu a yau a Nasarawa ba mu da abin da ya wuce a bayan godiya wa shanihin gwamna. Shine kamar a samarwa mutanenmu masu fama da nakasa aikin yi, ba don komai ba, saboda la'akari da ainihin irin kokarin da gwamnati ke yi na zunzurutun kuɗin da suke zuba a ainihin special education na ainihin karatun masu fama da nakasa. So sun samu dama masu fama da nakasa sun yi karatu nisa ba kusa ba, because muna da ainihin mafi yawan mutanen da suka yi karatu a yau a jihar Nasarawa, wadda idan a North Central ake bukatar masu fama da nakasa in terms of karatu, to lalle jihar Nasarawa ba ta zo na farko ba, za ta zo na biyu. So muna roƙon wannan gwamnatin da ta taimaka ta samar musu da aikin yi. Sa'annan akwai wadanda ma ba su ma gama karatunsu ba, suna kan karatu, wasu kuma sun zama to drop out ba don komai ba saboda financial predicament wadda suke facing din shi a rayuwarsu. So alal hakika gwamnati da ni na san cewa akwai hanyoyi daban-daban wadda za ta iya amfani da kai a rayuwa, kuma kai ma ka taimakawa kanka, ka taimakawa kasa. Ba zan manta ba, na tafi jihar Kano ina jin shekara daya baya. Tafiya na Kano abinda na assessing shine akwai ainihin wajen sana'a na musamman, wadda wannan wajen sana'a din ba wasu masu aiki a wannan gun bayan na kasassu. Bayan nan sun samu madogara nisa ba kusa ba, kasancewar idan ana maganan gogayya ne da sadakarwa mu ma muna kan gaba. Da za mu samu irin wannan daman, muna roƙon gwamnati da tawa Allah tawa annabi a kafa mana masana'antu na musamman, wadda zai kasance cewa na kasashe zai je ya koyi sana'a, daga nan ya koyi sana'a, if there is room for empowerment a dan empowering din shi ya samu abu da zai dogara da kanshi, ba don komai ba saboda barace-baracen nan ya ishe mu.
To amma shi gwamna ya ce wato an horar da na kasassu, bayan horar da ku an tallafa muku da abin da za ku yi zama da dogaro da kai?
horarwan kamar yadda ya bayani horarwan ana yi har yanzu ana nan ana horarwan amma ba gama ba kammala ba so shi yasa har yanzu ba kai wa ainihin a samu wani abu da za a empower mutanen mu ba amma alal hakika ana horarwa
to kenan waɗanda aka horar da su yaya suke ko kuma ina matsayin su
suna nan a system ba su ma kammala ko ba suna nan a system na koyin abubuwan da ake koya musu
a bangare guda kuwa gwamnatin jihar Nasarawa Abdullahi Sule yace gwamnati na iya kokarin ta wajen inganta rayuwar na kasassun jihar
mun yi empowerment daban-daban ko a fannin ni daban-daban na farko a fannin ilimi mun ba yawancin da kasassu da wayanda ba su da karfi da farkon zuwan mu mun ba su kyautan suke kyan dinki injin nika na biyu sai kyautan ilimi a nan jihar Nasarawa in mutun na kasashe ne jihar Nasarawa tana daukan karatun shi ne gaba daya baya biya to saboda haka abinda muke kenan a yanzu haka kuma daukan karatun shi har zuwa university muna da dokan da yasa haka to kuma haka muke yi bayan suna da makaranta na musamman nasu wanda shi kuma gwamnati ta dauki nauyin shi ita take biya a nan lafiya saboda sha'awan namu da muke yi shi yasa gwamnatin tarayya ta hanyar UBEP suka zo suka gina daya daga cikin irin wayannan makarantun na kasassu yanzu haka ana gina makarantan yana kallon makarantan mu na kasassu a nan lafiya shine na da aka sa da arewa da ta tsakiya wato shine zai zama na jihohi shida da suke arewa ta tsakiya jihar Niger jihar Plateau jihar Benue jihar Kogi Ran Kwara da kuma kanmu Nasarawa to shine ake ginawa nan saboda sha'awan wanda muke yi bayan wannan mun zo mun sake dubawa sha'anin su na kasassu mun musu kyauta ta hanyar asibiti kula da lafiyar su bayan wannan lokacin abinci da aka yi wannan COVID-19 mun sake cire saboda wannan annoba da ta zo mana mun sake cire musamman na kasassu an sake ba su ina da mai bani shawara musamman akan na kasassu sun sake tashi sun yi yawo suka bi tare da kasassun nan suka bi kowane karamar hukuma guda 13 din nan aka tafi aka yi musu magana aka fadakar da su hanyoyin da za su iya samun taimako ta wurin gwamnati aka tambaye su kuma su fadi damuwoyinsu kuma duka su kai
gwamnatin jihar Nasarawa kenan Abdullahi Sule Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya
To a gaida Zainab Babaji bari kuma mu sake komawa jamhuriyar Niger inda wakilin mu a Benin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aika mana da rahoton rasuwar Sultan na Maradi wanda ya shafe shekaru 16 a kujerar ga Haruna da ƙarin bayani
a dazu-dazun nan ne gwamnatin jihar Maradi ya kira manema labarai domin sanar da su rasuwar sarkin Katsina Maradi Sultan Ali Zaki da ke kasancewa ɗaya daga cikin sultan hudu ko sarkin musulmi hudu na jamhuriyar Niger bayan sultan na Zandar Agadez da Doso kuma yana mulkin masarautar Katsina Maradi da ke kasancewa cibiyar tattalin arzikin jamhuriyar Niger kuma jiha mafi yawan al'umma kasar inda tarihinta a lokacin jahiliya ya kai har Katsinan Najeriya zuwa arewacin jamhuriyar Niger da tsakiyar kasar da ma zuwa yankin tafkin Chadi na tuntubi Alhaji Salisu Isa wani dan jarida da ke Maradi domin jin yanda labarin ya bazu na rasuwar sultan ko sarkin musulmin Maradi
tabbas wannan labari hakanan ne saboda gwamnatin jiha ne da kansa ya bada sanarwa akan rasuwar shi wannan fama Allah Sultan Ali Zaki wanda shine sarki na 23 a Katsinar Maradi kuma sarki ne wanda Allah ya sa ya hau gadan sarauta ranar 1 ga watan Oktoba na 2005 yana da kusa ya cike shekaru 16 kenan yanzu kan gadan mulki wanda ya gaji sarki Buzu Muhammad Sani Buzu dan Zambade wanda shi kuma Allah ya mashi rasuwa 27 ga watan Mayu na 2004
muna yi masa Allah watakila dama ya juma yana fama da rashin lafiya ne
gaskiya mai martaba sultan ya dade yana jin shiki saboda ya zama a Faransa ya zama a hospital de reference ta Yamai sannan kuma Allah ya mashi wa'adi a hospital de reference ta Maradi a wannan rana da muke ciki ta Alhamis 24 ga watan Yuni na 2019
ita dai masarautar Maradi na kasancewa daya daga cikin manyan masarautun kasar da ta yi suna sosai a karni na 18 a lokacin mulkin Bawa Jangwarzo shi yaya
mutanen Maradi suke ciki bayan samun labarin rasuwar babban basaraken su ita ce tambayar da nayi wa Salisu Isa dan jarida na Maradi.
Akwai shimami dangance da wannan lamari da ya faru kuma ka san shi rasuwar babban mutum irin su Sultan kaga abu ne wanda gaskiya mutane za su yi shimami kuma da nuna alhinin su akan irin wannan rasuwa.
Da bisani gwamnatin jihar Maradi Malam Zakari Umaru ya isar da sakon ta'aziyya ga iyallan mamacin da dukkan al'ummar kasar jamhuriyar Nijar da ma shugaban kasa kamin ya yi bayanin cewa a gobe Juma'a ne za a yi zana'izar marigayi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle yau jama'ar Maradi mun yi babbar rashi ne martaba Sultan Ali Zaki Allah ya mishi rasuwa ranar yau Alhamis tarihi da minti 15 na rana. Mun na sanar da jama'a duka na Maradi kunce duka na kasa gobe in Allah kai muna rai Juma'a bayan sallah kimanin tsakanin karfe 2 zuwa karfe 3 za a yi zana'izar sarki. To muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi gafara kuma muna isar da ta'aziyya zuwa ga iyallan shi da jama'an Maradi duka baki daya. Muna yi ma shugaban kasa da gwamnatin shi ta'aziyya da rashi wannan na kasa ne duka baki daya. Muna fatan Allah ya ba mu hakuri, Allah ya yi mishi zunubai.
Haruna Mamman bakon birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna kada dai a sha'afa kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Abdul Wahab Muhammad da shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan kana cikin koshin lafiya. Shirin namu na yau zai ta'allaka ne kan batun kwallon kafa na kasashen Turai wanda ake kira da sunan Euro 2020 da ake ta faman fafatawa a biranen kasashen Turawa daban-daban. Da halin yanzu za a fara buga zagaye na biyu, wato quarter final kenan, ko kuma yanki fuwa ɗaya kwale a ranar Asabar 26 ga wannan wata na Yuni da muke ciki idan Allah ya so ya yarda. Wato a wannan zagaye duk wanda aka samu nasara a kansa shikenan sai tattara ko matsansa ya koma gida ya san inda dare ya yi masa. Kasashen da suka samu hayewa zuwa zagaye na biyun kuwa sun hada hadda kasar Wales, sai kasar Denmark da Italia da kasar Austria, sai kasar Netherlands da kasar Czech Republic da Belgium da kuma kasar Portugal. Sauran kasashen kuwa su ne Croatia, Hispania, Faransa da kasar Switzerland, akwai kasar Ingila da Jamus da Sweden, sai kuma kasar Ukraine. Kasashe 16 kenan da za su fafata a zagaye na biyu na gasar. Musa Ishola Michael Ademi mai shara a harkar wasanni ya tsokaci game da shirin quarter final din a hira ta da shi.
Eh, to yanzu ne an riga an fara fidda gwanaye, an riga an fara raba yaro da babba. Tunda zagaye na farko zagaye ne na kowa, amma zagaye na biyu sai na wani da wani. To yanzu dai zagaye na biyu din ana bukatan kasashe 16 ne, ana ce mishi quarter final. A yanzu dai kamar yadda aka sani ba san mutituwa ba sai miya ta kare, amma yanda muke ganin yanda wasan take kasancewa a yanzu, akwai yiwuwar cewa wanda ake tsammani cewa za su yi rawan a zo a gani ba za su kai labari ba.
To wato wannan wasan quarter final shine idan an ci mutum ya fita kenan, ko kuma
dai daga wannan idan mutum ya yadda aka zura mai kwallaye a cikin raga bai ba da amsa ba, to sai na yi nashi ya koma gida.
To ya kaga yanda alƙalancin yake gudana.
Gaskiya alƙalancin wasan kwallon kafa tunda aka kawo na'uran da yake duba idan alƙali da ke cikin fili idan ya hura wani laifi, to akwai na'uran da zai duba wannan huran da yayi ya tantance hura ko kuma ya bada wannan abinda aka ce ya yi din. To wannan ya sa wasan babu armishi sosai, saboda ya kamata a ce wanda ke cikin fili cikin fili wato shi alƙalin wasan ya zamanto shi ne zai ba da hukunci na ƙarshe. To amma tunda aka wannan na'uran ba shi bane ke ba da ba shi ke yanke hukunci na ƙarshe ba, in yayi akwai wanda suke dubawa. To wannan ya dan sa wasan ya dan baya armishi sosai saboda wani lokaci ma sai ai minti 10 to a cikin wasan kwallon kafa ka ci da minti 10 tsamin su masu buga wasan zai yi kasa shi ma mai kallo sai tashi ma ya dawo ma bai san an fara wasan ba to gaskiya wannan abu yana kawo cikasa a kwallon kafa ya a duniya gaba daya
zan karkare shi ne da batun sarkin gudun duniya dan kasar Jamaica wato Usain Bolt wanda Allah ya azurta shi da samun yaya tagwaye maza da ya rada musu sunaye Thunderbolt da kuma St. Leo Bolt. Usain Bolt ya shaida hakan ne a shafinsa na Instagram a ranar tunawa da mahaifi na duniya da aka gudanar cikin satin da ya gabata. Usain Bolt mai shekaru 34 ya yi ritaya daga gasar guje-guje ne a shekarar 2017 kuma shine yake rike da kambun gudu na mita 100 da kuma na 200. Da hakan ya sa ya zamanto ya fintinkau ma wani duk dan adam a wannan fanni a halin yanzu. Abdulhab Muhammad Mada Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida na musamman shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare baki daya ga Hafiz da Tishi muhimman kanin labarai.
Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta faɗa jiya Laraba cewa akwai yiwuwar alaka tsakanin allurar rigakafin COVID-19 biyu kuma ciwon zuciya tsakanin yara maza da samari. Hukumar lafiya ta gwamnatin tarayyar Amurka ta ce sama da mutum 1,200 waɗanda suka karɓi ko dai allurar rigakafin Pfizer ko Moderna sun kamu da cutar ciwon zuciya ko kuma kumburin zuciya. An fi samun wannan yanayi kan maza fiye da mata. An same shi da yawa bayan karɓar allurar rigakafin ta biyu fiye daga waɗanda suka karɓi ta farko. Amurka da Jamus sun yi wani haɗin gwiwa don yaki da masu musanta kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma kin jininsu. Wani ƙoƙari da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai tabbatar da cewa al'ummomi na yanzu da waɗanda za su zo nan gaba sun ilmantu kan kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma ɗaukan darasi daga shi. A yau Alhamis din nan wata kotu a kasar Indonesia ta daura wani malamin addinin Islama mai suna Rizki Shihab na tsawon shekaru 4 saboda yaɗa labaran ƙarya a wani faifan bidiyo. Yana cewa shi lafiyarsa kalau duk da an gwada shi yana ɗauke da cutar COVID-19. Hukuncin yana zuwa ne bayan ɗaurin watanni 8 da aka yi wa Rizki a watan da ya gabata. Jagoran kungiyar da aka haramta ta Islamic Defenders Front saboda kare dokokin coronavirus kan wasu taruka da dama ci hadda daurin auren yarsa wanda dubban mutane suka halarta. Prime Minister India ya shirya gudanar da wani taro mai matukar muhimmanci tare da 'yan siyasa masu goyon bayan India daga yankin Kashmir da ake takaddama yau Alhamis a karan farko tun lokacin da New Delhi ta janye kware-kware 'yancin gashin kai na yankin yayin da ta daure da dama daga cikinsu a gidan yari. Masana sun ce taron na da nufin kawar da yawan suka a cikin gida da kuma kasashen waje bayan da gwamnatin Prime Minister Narendra Modi a watan Agustan 2019 ta rage matsayin yankin.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. Sai kuma gobe da asuba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai da kuma yin tsokaci. Ko ku aiko da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada shiri da bada umarni alheri. Ki cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.